أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بياك يوم ومنا جدد جوجر مجا الله سبحانه وتعالى عند بسائر دوشي دعاني في وشي نفاتي هدورمو أو أنما سلا شيمي البركة منا روكم شما دوكا تين سلكي يشيجي منا قبا يأيمنا موافقة لداتي تين أبين دموك قباتر da wanda zamu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja akan mu ba. Darasin mu yau a wannan littafi mai albarka shine sharhu hisnul muslim. Zamu tashi a gabar magana ta 123 kuma a hadisi na 242. Shine mawallafin littafin yace ma yaqalu man atahu amrun yasurruhu. Idan wani al'amarin da ke farantawa mutum rai ya same shi, me zai fada ko kuma me zai aiwatar? Kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza atahu amrun yasurruhu aw yasurru bihi. Manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance idan wani al'amari ya zo masa wanda yake faranta masa rai ko ko wanda yake farin ciki saboda shi, kharra sajidan shukran lillah, yakan fadi yana mai sujudi na godiya ga Allah. Shine ake cewa sujudi shukuri, yakan yi sujudi godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala. Wato ashe wannan shine karantarwar annabi. Yau idan wani labari ko wani abu ya faru, abinda ya faranta ma rai, wato sai ka yi wa Allah madaukakin sarki sujudi. Sahabiyyu al-hadith huwa Abu Bakr radiyallahu anhu. Sahabin da ya rawi hadisin shine Abu Bakr, Allah ya dade shi. Fihi mashru'iyyatu sujudi ash-shukri indal mun'imil mutajaddid wa an-niqam al-mundafi'ah. Anan za mu samu akwai mashru'iyyatu sujudi ash-shukri, akwai shar'anci na sujudin godiya ga Allah, indan ni'am, a bisa ni'imomi al-mutajaddida, ni'imomin da ke sabuntuwa. Duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya arzuta bawan shi da ni'ima, to bawan sai ya fadi wa Allah sujudi. Wan niqam ko kuma uquba al-mundafi'a, wanda mutum ke yunkurin kare kanshi wani abu na jarabawa, na hadari ko wani ibtila'i zai samu mutum, to sai Allah ya bashi kariya wannan abin bai fada kanshi ba, to sai yi wa Allah madaukakin sarki sujudi, wanda ke nuna godiyan shi da tsiratar wanda Allah ya masa daga barin fadawa hadari irin wancan. Wa qad iktalafa ahlul ilmi, ma'abuta ilmi sun yi sabani, hal yushtaratu lahu shurutu salati amla, shin sujudu shukri an shartanta shurutan sallah ko ko a'a? Wakila wasu malaman suka ce yushtaratu qiyasan ala salat, an shartanta sharuɗan sallah, ma'ana sai da alwala kuma sai an fuskanci kibla. Suka ce yin hakan qiyasan ala salat, qiyasi akan sallah. Wakila wata fadan yace a la yushtarat, ba shartanta yin hakan ba. Wal awwalu aqrab wallahu a'lam, na farko shine yafi kusa da daidai, wallahu alam, Allah shi ne masani. Misali muqaddara, mutum sai a ce an yi maka bushara, wani abun farin ciki ya same ka, an yi ma wata kyauta, ko kuma a ce ka ci jarabawa, an liƙe sakamakon jarabawa, sakamakonka ya yi kyau, sai ka yi wa Allah sujudi. Sai aka zo aka yi ma bushara cewa iyalinka sun sauka lafiya, sai ka yi wa Allah sujudi. Aka zo aka ce misali an baka kyautar gida kuma da baka da shi, aka ce a'a bashin da ake binka wani ya biya ma bashin, a'a bashin da ake binka mai binka bashin ya yafe maka, duk wasu abubuwa ne, ko kuma an tsana ma wani tarko da niyyar a cutar da kai sai Allah ya fahimtar da kai ya tsallakar da kai ko kuma wani hadari ya taho ga dangadan wanda kai ma baka san yaya aka yi ba ka samu kanka dai ka tsira to wasu suka ce akwai sharuɗan sallah asi wallahu alam wa sawab magana na daidai anna sujudu shukuri ka sujudu tilawa sujudin godiya ga Allah kaman sujudi ne na tilawa fala yushtarad lahu ma yushtarad lis salat ba shartan tamar abinda aka shartanta wa sallah ba idan abun farin ciki ya same ka zaka yi sujudi koda baka da tsarki baka da alwala zaka yi sujudi koda ba kana kallon alqibla ba zaka yi sujudi koda ba lokacin sallah bane lokacin da rana ta zo fitowa da lokacin da rana take tsakiyar sama da lokacin da rana ta tafi faduwa a wannan lokutan ba a sallah hatta sallan janaza manzon Allah sai kada ai kada ai sallan janaza lokacin da rana yake yunkurin fitowa kar ai sallan janaza lokacin da rana ta tashi tsaka kar ai sallan janaza lokacin da rana ta karkata za ta fadi to amma idan abin murna ya faru ga mutum ya yi sujudi a wannan lokutan ya kuma yi sujudin koda ba yana kallon alqibla ba ya kuma yi sujudin koda babu alwala tare da shi sai ce ma ya kulu wa yaf'al man ahassa waja'an fi jasadihi idan mutum ya ji ciwo a jikin shi abinda zai faɗa ko kuma abinda zai aiwatar wato abinda ke his ya zama kana ji a jika kamar wani wuri na maka ciwo watakila cikin ka kaji yana ciwo kanka kaji yana ciwo wani sashi a cikin jikin ka kaji yana ciwo a ba yadaka ala alladhi ta'allama min jasadik sai ka dora hannunka a inda kake jin ciwon a jikinka wa qul ka fada bismillah salatan ka fada bismillah har sau uku wa qul sab'a marrat bayan nan ka fada sau bakwai kace a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir a'udhu billahi ina neman tsari daga Allah wa qudratihi da kuma ikon shi min sharri ma ajidu daga sharrin abinda nake ji na ciwo a jikina wa uhadir da kuma abinda nake jin tsoro sahabiyul hadis sahabin da ya rawi hadisin huwa Uthman bin Abi al-As radiyallahu anhu shine Uthman ibn Abi al-As Allah ya dade shi waja'a fihi yazu asyan hadisan annahu shaka ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waja'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslam ya kai koke wajen manzo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dangane da ciwon da yake ji a jikin shi tunda ya musulunta fa qala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sai manzo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yace to sai kawo maganan shi bi izzatillah wato da buwaya ta Allah shine abinda manzo Allah ya koyar da shi a'udhu billahi ko kuma a'udhu bi izzatillah wa qudratihi min sharri ma ajid wa uhazir bi izzatillah yana nufin ala ghalaba rinjayi wal qahr da karfin mulki wa minhu al aziz daga nan aka samu kalmar al aziz wanda ke nuna al ghalib mai rinjayi alƙahir mai karfin mulki wa ƙudratihi min ƙadira yaqdur an samu kalman ƙudura iko a ce ƙadira ya samu iko yaqdir yana da iko ai afaqa ma'ana yana da daman da zai aiwatar da aiki sai na biyu ma ajid abinda nake ji min al'alani na ciwo wa waja'in da kuma ciwo ko min al'alami na raɗaɗi wal waja'i da ciwo ƙauluhu faɗan shi da ya ce wa uhadir min al-hadari an samu kalmar daga al-hadar shine jin tsoro to sai du'a'u man khashiya an yusiba shay'an bi ainihi wanda yake jin tsoron kada wani abu ya same shi irin na idaniya wato abinda Bahaushe ke cewa kambin baka wato galibi shine wasu ke cewa maita amma dai hakika maganan maita ba gaskiya bane abu ne da yake da hadari irin maitar da Bahaushe ke rayawa wani lokaci tsafi ne har a ce wai mutum yana sai da maita zai fi dukan kara a bakin shi a sai da wani shi ma wannan ya zama mai wannan ba gaskiya bane ko kuma a ce idan mutun ya fito wai yana kallon kurwar shi ko me kurwa a jikin mutun wani abu ne wanda an san shi ba wanda ya san da yake nufi da kurwa har a ce ana ganin abin da ke cikin cikin mutun in ya ci abin shi wai in ma ya gan shi ya san ga abin da ya ci ga abin da ya sha wannan ba gaskiya bane a ce wai in ya gama ce mai ciki ya san abin da take dauke da shi namiji ne ko mace ɗaya ko biyu wannan ba gaskiya bane duk wannan abin da ake da mataki irin wannan tsafi tsafi ne kawai shirka ce da bahaushe ke yi amma abin da ake ce da shi al'ayin shi ne abin da ake ce da shi kambin baka wannan kuma gaskiya ne kuma haka Allah ke halittar mutum da shi ba wai gado ba ne ba kuma sai ake ba wannan zai zan yana da abun bai sani ba ma'ana shi ne idan ka yaba abu abin da ake cewa tankawa misali mukaddara da za a wuce da rago anan irin wanda ke da wannan abin yace ka ragon nan da kyau yake to lokaci ka dan ragon zai kamu da rashin lafiya idan ba an ka ba an ka bai mutu zai ga wani abu shi aniyan shi yaba wannan abin yake to shine sai manzo Allah yake cewa idan mutum ya ga abu ya bani sha'awa ya yaba abin da alheri to yi masa addu'an Allah ya sanya albarka mana idan ka ga wani abu ya baka sha'awa kace kai abu kaza da kyau yake kace tabarakallah shikenan koda kana da wannan abun a baki ba zai cutar da wannan abin da kalla ba shine asali da bahaushe ke cewa tabarakallah kalman tabarakallah shi yasa annabi ke cewa a'udhu bi kalimatillahi tammat min kulli shaytanin wahamma wa min kulli aynin lamma wannan shine asali wani lokaci daga cikin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani yana wanka a wancan lokacin da ke baki ne ce da akwai irin namu ba wani ma in zai yi wankan sai dai ya kafa ɗan itace kuma sai ya kawo mayafin shi haka sai ya kewaye yana tsugunne ne ba za ka gan shi ba amma idan ya tashi tsaye za ka iya gani daga wajen kirjin shi abin da ya sama to sai wani sahabi ya gani sai shi wani da kyan fata yake wani da kyan jiki yake abin da ya faɗa kawai kenan wani da kyan jiki yake dandana sai zabe ka mutu zabe ya kama shi a ka ji wajen manzo Allah ga abin da yake faruwa me ya faru a kawai dai wani ya ce mar wani da kyan jiki manzo Allah ce hakan ya rika faruwa ina tsakanin ku karshen ta manzo Allah ce wancan mutumin ya wanke gefen izarin shi aka kawo aka zuba to kaga ashe zancan a ce gidan suwa ne mayu ne gidan suwa ne mayu ne wannan ba gaskiya bane ba gaskiya bane wannan to shine sai manzo Allah yake cewa du'a'u man khashiya an yusiba shay'an bi ainihi idza ra'a ahadukum min akhihi idan dayan ku yaga wani abu a wurin dan uwan shi aw min nafsihi aw min malihi ma yu'jibuhu abinda yake bani sha'awa falyad'u lahu bil baraka yayi masa addu'a ta alheri fa inna la ayna haqqun abinda ake ce da shi ayn gaskiya ne sahabi da hadis sahabin da ya rawi hadisin huwa amir bin rabi'a wa suhayl bin hunayf wadannan sahabban guda biyu su ne suka rawaici hadisin falyad'u bil baraka abinda zai yi addu'a da albarka ay yaqulu lahu barakallahu alayk yace Allah ya albarka gare ka aw barakallahu fiik ko kuma Allah ya maka albarka waja an abi umama sahal ibn hunayf qal yazo daga abi umama shine sahal ibn hunayf yace ra'a amir ibn rabi'a amir ibn rabi'a yaga sahal ibn hunayf yaga tasil yaga sahal yana wanka fa qala lahu saysha mas wallahi ma ra'aytuka li yawm tunda nake ban taba kallo kamar yau ba wala jin mukbi'a ma'ana ban taba ganin fata mai kyau irin fatar ka ba fa lubiba bi sahalin wato kawai dandanan sai jikin shi kamar zazzabi kamar shakin ya kama shi fa uti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qila ya rasulullah hal laka fi sahal ibn hunayf wallahi ma yarfa'u ra'sahu qala ittahimu lahu ahadan qalu a nattahimu lahu amir ibn rabi'a ma'ana sun zo wajen manzo Allah ya rasulullah ya za a yi da sahal ibn hunayf yace na rantsi da Allah bai da kan shi ya kalle mu ba abinda ya faɗa shi ittahimu lahu ahadan akwai wanda kuke tuhumta kuna ganin yayi abinda bai kamata ba قالوا suka ce nattahimu lahu Amir ibn Rabi'a eh muna tuhumar Amir ibn Rabi'a قال yace fa da'a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Amira manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kira ya Amir wa fatagayyazu alaihi manzo Allah ya kausasa magana wa qala yace alama yaqtulu ahadukum akahu da wani dalili akan me dayan ku zai kashe dan uwan shi ala barakta me ziyana kace mas barakallahu fi اغتسل له كوانكي فغسله عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه وداخل ازاره في كديه منزو الله يشي wanda yayi maganan yazo ya wanke fuskan shi ya wanke hannuwan shi ya wanke marafikan shi ya wanke guyoyin shi ya wanke gefan kafafun shi guda biyu wadakila izarihi ya kuma wanke cikin mayafin shi fi kadahin a cikin wani mazubi ثم صب عليه sai aka zuba wa wanda ake gina anwa bakin ko kamben faraha ma annasi laysa bihi ba'sun shikenan sai ya tafi cikin mutane kamar ba komai tare da shi mun fahimta to in yanzu ne wata kila za a kama dukan mutum har sai ya mutu yanzu a bisa kaddara mace za ta je ya tayi sallama in tayi sallama ta fita fitar take da wuya yaro ya kama tari ko ya amai sai ka ji an ce abita aka mota mai yaci kuma abita aka mu aka duka ba gaira ba da ni to irin wannan shi yasa duban mahangar shari'a take da kyau kada mutum yayi abu daka ka je ka cutar da wanda baya da haƙin ka cutar da shi shi yasa ko ga hukumance duk wanda ya furta lafazin maita ga wani hukuma ba ta yin da wasa ka kuskura ka cewa wani mai ne akai ka wurin hukuma ya tabbata ka faɗi to mutum zai dan na kuɗe shi قوله فدانشي da yace wala jild muqba'a al muqba'a al jariya allati lam tatazawwaj ba'du li anna siyanataha ablaq min siyanati al mutazawwija da yace ban taba ganin fata mai kyau ba irin fatar da yake nufi in an ce al muqba ana nufin fata ta al jariya yarinya budurwa allati lam tatazawwaj ba'du wanda bata yi aure ba li anna siyanataha saboda fata ta wadda bata yi aure ba ablaq min siyanati mutazawwija ta fita matar da ta yi aure domin wacce ta yi aure ta saba da wahalhalin gida ita ce dora abinci ita ce kaza jikinta duk yayi kaushi amma wacce lissa bata fara ba to sai yake son ya ce ai fatar hunayi tana da kyawu da laushi wane fatar budurwa wadda bata yi aure ba wajid sahal ibn hunayf da anna jiddahu kana latifan saboda fatan shi laushi yake da ku amma da yace falu bi sahal ai suri'a sai aka kada shi wa safada ila al-ardi ya fada kasa min ta'thiri isabati aini amir saboda ido ko idaniya ta amir ta yi tasiri akan shi fadan shi da yace halak hal min khairin aw mudawat ya rasulullahi za mu samu wani alheri ko magani a wurin ka fataghayyaza alayhi bil kalam sai manzo Allah ya kausa samar magana amma maganan shi da yace ala barakta halla da auta lahu bil baraka me ya hana kai addu'a da cewa Allah masa albarka bi an taqul kace barakallahu alayhi ko kace allahumma barik fihi hatta la tu'athir al ayn fihi har kada bakin da kai mata bakin ya kama shi qauluhu fadan shi da yace wa dakira izarihi ila da yace cikin izarin shi wasu malaman suka ce abinda ake nufi a nufin al-mazakir ma'ana ya wanke mazakuta shi wasu suka ce a al-afkhaz ana nufin cinye shi wal warki da karkashin cinye shi mazaunan shi wakila wasu malaman suka ce a ana nufin taraf al-izar gefan gefto alladhi yalil jasada wanda ke taɓa fatan jikin shi na ciki mimma yalil janibal ayman amma ta bangaren dama to wannan sabani na malamai قوله فدانشي ده يشي فان العين حق اذا يا غسيا شي فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله مغنم منذ صلى الله عليه وسلم يازو ده يشي العين حق اذا يا غسيا ني ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين ده akwai abin da za a ce ya tsere wa kaddara ya wuce kaddara da za a ce idan ya ita ce to amma babu abin da ke tsere wa kaddara a ce ga kaddara ta hukunta abu kuma wani abu ya riga kaddara faruwa shi yasa wani sa'in zaka ga duk yanda mai garaje ya garaje to idan ubangiji ya kaddara abin zai faru zai faru zaka ga yaro akan titi mota ta to za ta kade shi zaka yi yunkurin ka tashi don ka dauke shi amma ubangiji ya kaddara sai an kade yara kana tashi sai wani dalili ko kai ma kai sansarfa ka zame ka fadi ko dai wani abu ya faru saboda kaddaran ta riga yi yunkurin ka wal ayn haq sai ce wa rokana shay'un sabaq wal ayn haq ay al isaba bil ayn min jumlat ma tahaqqaqa kaunuhu jumlar abinda ake kallo da ido kuma abin yayi tasiri amfani da ido na daga cikin abinda kasancewa shi tabbata wakila wasu malaman suka ce anifin atharuha tasirin su sai fadan shi dai ce walau kana shay'un sabaq al qadara kal mu'akkid lil qawl al awwal wannan kamar yana karfafa maganan farko ne ai law kana shay'un muhlikan aw mudarran bi ghairi qada'illahi ta'ala lakana al ayn ma'ana da a ce akwai wani abu da zai halakas da mutum da akwai abin da zai cutar da mutum ba tare da hukuntawa ta Allah ba to da ido shi ne ai isabatuhu li shiddati baradiha saboda tsananin cutuwa da mutum yake yi wa fihi tanbihun anan akwai fadakarwa ala sur'ati nufudiha abisa gaggawan zartuwan ido wa ta'thiriha fi zawat da kuma tasirin ido a gangan jiki walidhalik saboda haka talaffaza bihi annabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya furta lafazi bi hadha da wannan yayi hakan ta'ziman li sha'ni ta'thir al-ayn saboda girmama al'amarin idaniya walil mubalaga da kaiwa matuka fi an yahfazan nasu a ayyunahum wajen mutane su tsare idaniyarsu an yusibu ahadan biha kada su cutar da wani da idanunsu wa idha ittafaqa li ahadin an a'jabahu shay idan an yi muwafaqa wani mutum wani abu ya bashi sha'awa wa khashiya an yusiba bi ainihi ahada kuma yana jin tsoron kada ya cutar da wani daya falyaqul ya fada cewa barakallahu alayk ko ku ce allahumma barik fi ma'ana barakallahu alayk Allah ya albarka gare ka ko kuma allahumma barik fihi Allah ya albarka cikin shi ma yuqalu indal fadai abinda ake fada idan halin tsoro ko razani ko zabura manzo Allah ya kan fadi cewa la ilaha illallah sahabiyyar la hadith wace tarwaye hadisin ita ce Zainab bintu Jahsh radiyallahu anha wal hadith bi tamamihi huwa qawluha radiyallahu anha cikakken hadisin shi ne fadanta Allah ya dada ita tace annan nabi sallallahu alaihi wasallam dakala alaiha fazian manzo Allah ya shiga wurinta cikin wani yanayi mai kamar tsoro yace mata la ilaha illallah wailul lil arab min sharrin qad iktarab kai can larabawa da wani sharrin da ya kusanto futi hal yawma min radmi ya juju wa majud ayau an bude bango na yajuj wa majuj mislu hadihi misalin wannan wa halaka bi isba'ihi al ibham wallati taliha manzo Allah sai ya hade ya tsashi al ibham babban yatsa wallati taliha da wanda ke binta sai mai da su kamar zobe haka shine ma'ana halaka domin al halaka shine zobe sai manzo Allah ya hada su fa qulna shi ya rasulullah anuhliku fina as-salihun ana halik za mu halaka wa fina salihuna akwai mutanen kirki a cikin mu kala manzo Allah ce na'am e idza kafara al khabasu idan mu ayyuka masu muni sun yawa idan ayyuka na asha sun yawa to Allah zai iya halakar da al'umma tare da cewa akwai mutanen kirki sai dai gobe al kiyama in ta tsaya sai a ware na kirkin da wanda ba na kirki ba wanda ya mutu a matsayin shi na salihin bawa gobe al kiyama ta shi a matsayin shi na salihin bawa wanda ya mutu a matsayin shi na tantiri fajiri gobe al kiyama ta shi a wannan matsayin tayyib qawluhu fadan shi da yace fazian ay khaifan dhu'ra yana mai tsoro da razani da yace wailul lil arab min sharrin qad iktarab khassa al arab bidhalik manzo Allah ya kebe larabawa da ambato li annahum kanu hina izin mu'zam man aslam saboda a wannan lokacin su ne mafi yawancin wanda suka musulunta wal murad bi sharri abinda ake nufi da sharri ma waqa'a badahu abinda zai faru bayan shi min fitanin bayna sahaba shine fitintunin dake tsakanin sahabbai thumma tawalat alfitan sannan daga nan fitintunu su biyo baya hatta sarat al-arabu bayna al-umami kal-qas'ati bayna al-aqla har awayi gari larabawa tsakanin al-ummu za su zama kal-qas'a kaman mazubin abinci bayna al-aqla tsakanin masu cin abinci ya zama kowa su kiyara yanzu ko ga yanan American ta fara yunkurin harin larabawan kullun zaka ji yaki ya barke a can yaki ya barke a can can ana kisan kai in ka duba abin da ke faruwa a Iraki abin da ke faruwa a Syria abin da ke faruwa a Yemen abin da ke faruwa a Libya kasashen musulmi tashin hankalin ya isa ka dubi irin cin kashin kajin da musulmi suka fuskanta a Burma Rohingya an kama musulmi an rike yanka su da rai a kama musulmi irin yanda ake faskar ishi da gatari haka za a take kan mutum a buda masa da gatari yanda za a sanya zarto a yanka katako haka za a yanka musulmi yanda za a gasa kaza matacciya a sanya ta a jikin tsile ko rago haka za a sanya mutum musulmi a jikin icce a daure shi da ran shi ana kara shi gaban wuta har ya mutu kuma duniya na kallo ba wanda ya magana ba wanda ake wa irin wannan in ba musulmi ba an waye gari yau ran musulmi yafi kowanne rai arha a duniya yafi kowanne rai dadin kisa an waye gari kwarika mace zai da kunamu sun fi daraja a idan wasu a duniya sama da musulmi yau an samu al'ummar da sun yi wa musulman da ke cikin su kisan kiyashi ba a ce komai ba alhali su ku a tsarin su tururuwa ma yanci gare ta rai gare ta ba a kashe ta kan wurin da kaddara za ta sa a cikin su wani zuba tururuwa magani in an kai kotu sai an hukunta shi amma sai ga an waye gari sun kashe dimbin musulmi kuma an yi shiru ba abin da yasa aka yi shiru din sai da musulmi ne fadan shi da yace futu hal yawma min radmi yajuj wa majuj ar-radm huwa as-sad alladhi banahu al-qarnayn shi ne bango ko katangar da zulqarnayn ya gina to a yau an waye gari ya bude halaka bi isba'ihi ay ja'alahuma mithla al-halqa manzo Allah ya sanya su kamar zobe qauluhu fadan shi da yace al-khabas yani fi al-fisq wal-fujur fasikanci da kuma fajirci wal-fasadi da barna da yace fi mashru'iyyatihi qawlu la ilaha illallah wannan inda al-faza'i wal-khawfi idan tsoro ya kama mutum ko ya zabura ce la ilaha illallah to kaga kenan sai mu fahimci ashe mutum ba ihu ake yi ba ba ihu ake ba an abin tsoro ya kama ka wato yunkurin tarbiyyantuwar tarbiyyan addini shike sa abubuwan irin wannan su kama harshen mutum su zauna Allah ya datar da mu ma yaqulu inda zabahi aw an-nahari abinda mutum zai fada idan zai yanka dabba ko sauke ta qauluhu fadan shi da yace azzabahi huwa faryul audaji shine yanke jijiyoji wanda suke wuya wa qata'il hulqum da kuma yanke makogaro wal mari da jannayi qauluhu fadan shi da yace annahar huwa ta'anu fi labbatil ibli shine a soki rakumi a labba labba shine mahadar wuya da kuma kirji wannan rami na ake sukar ragumi ragumi ba kwantar da shi ake irin yanda ake yanka tinkiya a yanka shi ba a akan soke shi ne a wannan labba din wahiya allati fawqa tarquwa wa tahta raqaba labba shine abin da ke tsakanin kashin mahadan kirjin shi da kuma karkashin wuyan shi to abinda mutum zai fada zai ce bismillahi wallahu akbar Allahumma minka wa laka Allahumma taqabbal minni idan mutun yayi yanka haka zai fada fadan shi da yace bismillah wallahu akbar jaa min hadisi Anas bin Malik radiyallahu anhu yazo hadisin Anas bin Malik Allah ya dade shi wa hadha lafazuhu wannan lafazin shi ne qauluhu fadan shi da yace Allahumma minka wa laka jaa min hadisi Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma yazo hadisin Jabir dan Abdullah Allah ya dade shi da baban shi وهو قوله رضي الله عنه شيني فدان شي الله يدد شي يشي ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين اقرنين املحين موجوعين يشي منزو صلى الله عليه واله وسلم يا ينكا رانن دي ينكا يا ينكا كبشين راغونا غدا بيو اقرنين ما سمنين قهو كو كياوان قهوني املحين farare wanda akwai sulkin baki tare da su sannan mauji'aini wanda an yi musu fidiye ko an yi musu zara ko an yi musu dandaka fa lamma wajjahuma qal lokacin da ya fuskantar da su sai ya ce allahumma atishe inni wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal ard ala millati ibrahima hanifa wa ma ana minal mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umir wa ana minal muslimin allahumma minka wa laka am muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar manzo Allah ya fadi wannan thumma zabaha sannan sai manzo Allah yanka abin da yanka fadan shi da yace aqranayn aylahuma karnani hasanani ma'ana ragunan suna da kafanni masu kyau amlahaini launuhuma abyad launun sufari ne yukhalidu sawad wanda baki ke surka shi amma da yace mauji'aini ay khasiyaini wanda an yi musu zara qauluhu fadan shi da yace falamma wajjahahuma lokacin da ya fuskantar da su yana nufin nahawal kibla wajen alkibla da yace hanifan ma'ilan anil adyanil batila wanda ya karkace daga barin sauran addinai batatti ila addinil haqq zuwa ga addini na gaskiya fadan shi da yace allahumma taqabbal minni allah ka ansa mun jaa ma'anahu fi hadisi aisha radhiyallahu anha ya zo a hadisin aisha ma'anan shi fadan shi da yace bismillah allahumma taqabbal min muhammadin wa ali muhammadin wa min ummati muhammad ma'ana allah ka ansa wa muhammad ka ansa wa iyalin muhammad da al'umman muhammad to anan abinda zamu fahimta abinda ya shafi layya ko in ce yanka bi sura amma wasu mutane na da tunanin cewa mace ba za ta yi yanka ba wai in za ta yi yanka ma sai in akwai yaro a bayanta namiji ko kuma in ta dauki kanta dora a jikin abinda za ta yanka a samu yaro ko da karami ne ya dafa ta wai sannan sai in ta yi haka ne ya halatta a ci yankan wannan ba gaskiya bane za ka samu ga dabba kaza ko akuya a gida za ta mutu ana bukatan a yanka ga kuma wukar amma sai an tafi neman wani a waje wai ya zo yanka dabbar za ta yanka abinda ya kamata a koya mata yaya ake yin yankan yanzu ka je misali daga waje ka aiko kaji a gida ko tantabaru shikenan dole sai an fita farautar wani a je yanka sannan a mido gidansu gyara a sai ka yanka kuma su gyara kayan su wannan kenan abin da ya shafi layya shari'a ba ta yarda a yi hadan kudi a yi layya ba idan za a yanka rago misali a ce wane kawo kaza wane kawo kaza a hada kudi a sai rago a yanka ba a yin haka amma mutum ya samu zai iya yankawa shi karan kanshi da marbin iyalin shi misali Allah ka ansa min tare da iyalina wannan sai Allah madaukakin sarki ya kai ladan zuwa ga wanda kake nufi shi yasa da annabi ya yanka a ce allahumma taqabbal an muhammadin wa ali muhammadin wa an ummati muhammadin yanzu duk wanda yake al'umma ne ya daga cikin mabiya annabi annabi yayi masa layya to kai ma kana damar da zaka in ka yanka ka yi ambaton misali Allah ka ansa mun da wani da wani da wance da wance ka lissafa wanda kake ganin kana sha'awan su yi musharaka da kai cikin ladan to wannan babu laifi har idan za a hada kudi a sai dabba to dabba sai babba kamar saniya ko ragumi wannan an samu mutum bakwai sun iya hada kudi su sai saniya ɗaya su raba da sunan layya da abin da ya kama da wannan amma raguna ko tumaki ba ya yiwa sai dai mutum ɗaya ya saya yanka ma yaqulu li radd kaydi maradati shayatin abinda annabi yake fada domin yin raddi da kangararru daga cikin shaytanu manzo Allah ce a'udhu bi kalimatillahi tammat allati la yujawiruhunna barrun wala fajir min sharri ma khalaqa wa bara'a wa dhara'a wa min sharri ma yanzilu minas sama' wa min sharri ma ya'ruju fiha ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أبين النبي فده سوى أعوذ بكلمات الله التامات ina daiban tsarin Allah da kalmomin shi cikakki allati la yujawizuhun nabarrun wala fajir wanda wani mutum mai biyayya mai tsoron Allah baya ketare su haka nan fajir ina neman tsarin Allah min sharri ma khalaqa daga sharrin abinda ya halitta wa min sharri ma bara'a da sharrin abinda ya fito wa zara'a da kuma sharrin abinda ya shuka wa min sharri ma yanzilu minas sama da sharrin abinda ke sauka daga sama wa min sharri ma ya'ruju fiha da kuma abinda yake tashi shiga cikin sama wa min sharri ma zara'a fil ardi da sharrin abinda ya shiga cikin kasa wa min sharri ma ya'ruju minha da kuma sharrin abinda yake fita wa min sharri fitanil layli wan nahar da sharrin fitintunu na dare da rana wa min sharri kulli tariqin da sharrin duk abinda ke afkowa cikin dare illa tariqan yatruku bi khairin sai dai abinda ke afkowa da alheri ya rahman ya Allah madaukakin sarki sahabiyyu da hadis sahabin da ya roshi hadisin huwa abdurrahman bin khunais radiyallahu anhu shine abdurrahman bin khunais Allah ya dade shi waja fihi a cikin hadisin yazo anna rajulan wani mutum sa'ala abdurrahman bin khunais radiyallahu anhu ya tambaye abdurrahman bin khunais Allah ya dade shi faqala shi kayfa sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina karat khushiyadin ya manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi a lokacin da shedanu suka yi masa kaidi kale shi in hadarat shiyadin min al awdiya shedanu sun gangaro daga cikin ramu wa shi'ab da kwazzabai yuriduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna nufin manzon Allah fila da aminci bata gare sun nuko wajen shi fa hamma shayatinun ma'ahu shu'ula min nar wasu shaydanu ko wani shaydani a cikin shaydanun sai ya dauko wuta abinda ya himmantu da shi an yi hurika biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya nufi kona manzon Allah da wutar falamma ra'ahum fazi'a lokacin da manzon Allah ya gansu sai ya zabara fa ja'a jibril sai yazo wa jibril sai jibril yazo wa annabi a wannan lokaci fa kale shi ya muhammad qul ya muhammad fa wannan kalmar ko wannan addu'ar to shine sai manzo Allah ya fadi kamar yanda muka karanta amma fadan shi dai ce la yujawizu hunna ai la yata'adda hunna ba wanda zai ketare su da yace barrun yana nufin taqiyyun mutum mai tsoron Allah min sharri ma yanzilu minas sama ai mai uqubat daga uquba kasawa'iki kamar tsawa dake fadawa daga sama wal amdar da ruwa matsananci da ma abin da ya kama da wannan fadan shi dai ce wa min sharri ma ya'ruju fiha ina neman tsari daga sharrin abin da ke hawa cikin sama ayi min al a'mali sayyi'a daga ayyuka masu muni allati tujibu al uquba wanda ke wajabtawa mutum uquba wa min sharri ma zara'a fil ardi da sharrin abin da ya halitta a cikin kasa sharri ma khalaqa ala zahariha kaluhur kamar namun daji wal jin kamar aljinnu amma da yace wa min sharri ma yakhruj sharrin abinda ke fitowa daga shi min sharri ma khalaqa fi bataniha shine sharrin abinda Allah ya halitta a cikin kasa wannan kal hasharati kamar kwarika wal hawam da sauran kwarika ne akwai abubuwan da suke masu cutarwa ne Allah ya halice su a bayan kasa wannan idan ka dauka nau'in namun dajin da suke zama barazana ga rayuwar dan adam Allah ya halice su a bayan kasa idan ka dauka nau'in aljannu da ke cutar da dan adam Allah ya halice su a bayan kasa idan ka dauka nau'in kwarukan da a karkashin kasa ake yin kwansu a kuma kyankeshe karkashin kasa sannan su fito waje to dukkan mutum na neman tsarin Allah daga wa'annan sai ce kuma wa min sharri fitanil layli wan nahar ina neman tsarin ka daga sharrin fitintunu na dare da kuma fitintunu na wuni wa min sharri ma yaqau fihi ma da sharrin abin da ke faruwa a cikin wuni dare da kwana wanda sharri na dare da rana yawa suke da akwai fadan manzo Allah da ya ce wa min sharri kulli qari da sharrin duk abin da ke afkowa ai min sharri ma yati min al hawadith laylan daga sharrin abin da ke zuwa daddare wannan kuma ya hada abubuwa da yawa sharrin abin da ke zuwa daddare ma'ana barayi da ka iya jewa mutum wani sa'in abin mamaki hatta aljannu sukan fi yawo a cikin garuruwa sama da yawon su da rana wani sa'in hatta kwarika wanda wannan yasa kake ganin wanda gidajen suke bakin gari daddare sun fi fuskantar barazanan kwarika sama da wani lokaci wanda ba daren ba, wanda wani kana kwancin zai cutar da kai, wani zai cutar da kai a lokacin da babu mai iya kawo tallafi ko dauki. To amma idan ka roki tsaron Allah madaukin sarki, sai Allah ya tsare ka daga sharrin waɗannan abubuwan da ma wasu wanda ba su ba, wanda Allah ya san kai baka iya ba kanka kariya dangane da su. Allah ya mana muwafaka. To sai gabar mu ta gaba shine al-istighfar wa tauba, wato shine neman gafaran Allah da kuma tuba. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo sallallahu alaihi wasallam yace wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra, yace wallahi ina neman gafaran Allah ina tuba zuwa gare shi a wuni sama da so 70 marra. Sahabiyul hadith, sahabin da ya roci hadisin huwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, shine Abu Hurairah Allah ya yarda da shi. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu ma ra'aytu akthara istighfaran min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah yace ban ga wani wanda yake yawan istighfari kamar annabi ba. Qala al ulama, malame suka ce al istighfarul matlub, istighfarin da ake nema huwa alladhi yuhillu aqra al israr, shine wanda ke kwancewa mutum kullun nacewa akan abu. Wa yuthabbitu ma'anahu, ya tabbatar da ma'anar shi a fil janani a cikin zuciya, latalaffuz bil lisan, wato istighfarin da ake bukata ba wai yawaita istighfari haka nan wanda harshe kawai ke fada zuciya ba tsan ko ana yi ba. Lokacin da mutum ke istighfari irin wanda ake so, ya zama bakinka na istighfarin kuma zuciyanka na ji cewa lalle istighfari kake yi. Amma wani ya dauki istighfarin kamar al'ada, an ce annabi kan yi istighfari so 70 ko so 100, shi ma sai ya zauna kawai na istighfari in yi 70 ko 100 shikenan. Amma lokacin da yake yi, zuciyan shi tarkace ne na wasu abubuwa marasa kyau, kai ma wani tunani yake na sabawa Allah nan gaba, irin wannan istighfarin bai amfana mutum komai. Saboda mutum ne san da yake fada, duk lokacin da bawa ke istighfari yana neman tuba, yanzu fa ya amince cewa yana da kusakure tsakanin shi da ubangijin shi, abinda yake fata Allah ya tsima. Duk istighfarin da za a yi shi babu manufa irin wannan, to Allah madaukin sarki baya amsa shi. Waqad taqaddama sabiqan, magana ya gabata, al-kalamu ala al-istighfar, an yi magana akan abinda ya shafi istighfari. Unzur, ka duba sharh hadith raqama 96, ka duba number hadisi na 96. Wa qala rasulullah manzo Allah shi ya ayyuhan nas, ya ku mutane tubu ila Allah, ku tuba zuwa ga Allah. Fa inni atubu fil yawmi 100 marra, ina tuba a wuni so 100 in ji annabi. Shi ma kad taqaddama al hadith fi raqmi 96, shi ma hadisin ya gabata a number hadisi 96. Wanzur al kalam ala tauba, ka duba magana kan tuba fi sharh hadith raqma 14, a number hadisi na 14. Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo sallallahu alaihi wasallam yace man qala astaghfirullaha alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi ghafarallahu lahu wa in kana farra min az-zahfi, wanda ya fada cewa astaghfirullaha alladhi la ilaha illa hu, ina neman gafaran Allah da babu wani sai shi, al-hayyu rayayye al-qayyum dawwamanni wa atubu ilayhi, kuma ina tuba zuwa gare shi. غفر الله له, Allah zai gafarta masa. Wa in kana farra min az-zahabi, koda ko mutun ya gudu daga wurin yaki, gudu daga wurin yaki laifi ne babba, kabira ce daga cin kaba'ir, laifi ne babba. To koda mutun ya gudu daga wurin yaki, idan ya wannan istighfarin Allah zai gafarta masa. To sai dai mu sani dole istighfarin sai ya cika wancan sharadin da ambaton shi gabata. Sahabiyul hadith, sahabin da ya roci hadisin huwa Zaid ibn Bawla, walid Yasir, mahaifin Yasir, maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, shine entaccen bawa na manzo sallallahu alaihi wasallam. Kauluhu da yace fadan shi da yace farra min az-zahabi, ma'ana wanda ya gudu daga wurin yaki. Qala Taibi rahimahullah, imamu Taibi ya fada Allah ya masa rahama, yace az-zahab al-jaysh al-kaseer alladhi yura li kasratihi ka'annahu yazhab. Idan an ce az-zahab, asalin kalmar az-zahab wato shine jangindi, jangindi ma'ana lokacin da Allah madaukin sarki ke cewa banu Isra'il udkhulul baba sujada ku shiga kofa kuna masu sujudi sai suka ki hakan suka shiga kofan yazhifuna ala ustahihim suna jangin di akan duwawun su to asali shi da kalmar zahab an ambaci aljayshul kathir rindina ko bataliya mai yawa alladhi yura likathratihi wanda saboda yawan rindinar in ka gansu ka annahum yazhifuna daga nesa sai kai kamar jangin di suke yi wannan ko shine dabi'an jama'a da yawa in ka hange ta daga nesa to sai ka samu kamar sannu take tafiya a hankali koda ko gudu suke yi kana muzaffir muzaffir ya fada rahimahullahu Allah ya masa rahama yace huwa ijtima'ul jayshi fi wajhi al-adu shine haduwan al-jayshi sojoji fi wajhi al-adu su fuskanci abokan gaba min ay min harbil kuffar a lokacin da zasu yaki kafire haisu la yajuzul firar a inda gudu baya yiwa ma'ana lokacin da zasu rutsa su a cikin wani kaho kaho wanda su kafiran ko da sun yi yunkuri ko tunani ko niyan su gudu ba za su iya gudu ba to ina ga Allah in uwanin ya kamata mu dakata insha Allah haduwa na gaba sai mu karanta namban hadisi na 251 da fatan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu radin shi wanda muka kuskure kuma Allah ya taimana Allah ya dauka musulunci da musulmi Allah ya kalli kasar da kafici da kafire abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kasanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ya ba mu suka da imani to ɗan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya muna roƙon kai Allah ka ɗaukaka addininmu na musulunci kamar yadda ka alƙawalta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yunkurin cutar da addininmu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya muna roƙon kai Allah kai mana maganinsu ta hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce ba muna roƙon kai Allah ka sa mu ƙarfin zukatanmu ka samu ƙarfin shaitani idan ajalinmu ya zo Allah ka ba mu cikawa da imani